بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Asabar 6 ga watan Al-Muharram, hijira na da shekara 1443, wanda ya dace da lissafin 14 ga watan August shekarar miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na 270 cikin jerengen darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakari al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahimahullah. Littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tsarin rayuwarsa da mu'amalolinsa. Malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki, musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'ad ne a halin tafiya, a inda yake kasar Makka don yin aikin hajji, nesa da iyalansa, nesa da littafansa, nesa da kayan aikinsa. Allah ya saka mashi da alkhairi. Za mu tashi a inda malamai yake cewa: faslun wa ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ibn abi hadradin al-aslami fi sariyatin wa kana min qissatihi ma dhakara ibn ishaq anna rajulan min jusham ibn muawiya yuqalu lahu qais ibn rifa'a aw rifa'at ibn qais aqbala fi adadin kathirin hatta nazalu bil ghabati yuridu an yajma'a qaisan ala muharabati rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Malam bai gushi ba yana mana labarin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, waɗanda ya je da kansa da waɗanda kuma ya tura da sahabbai don su je su kai farmaki ko su kai ɗauki ga wasu kafirai. Malam ya ce: faslun, ga wata gaba. Wa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ibn abi hadradin al-aslami, sai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika da ibn abi hadradin. Haka ya zo a cikin sira ta Ibn Hisham, ta Ibn Ishaq da Ibn Abi Hadradin, amma Al-Baihaqi shi a riwayarsa Aba Hadradin ne kawai, domin mutumin shi ne Abdullahi Ibn Salama Ibn Umair Ibn Abi Hadradin, kuma ana mashi alkunya da Abu Hadradin. Wannan komanda cikin sahabbai, annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi. Wa kana min qissatihi ma dhakara ibn ishaqa, labarin shine kamar yadda ibn ishaqa ya ambata, anna rajulan min jusham ibn muawiya, wani mutum cikin kafirai kabilar jusham ibn muawiya ibn bakar, wanda cikin hawazin suke, ana ce da shi qais ibn rifa'a aw rifa'a ibn qais, aqbala fi adadin kathirin hatta nazalu bil ghabati yuridu an yajma'a qaisan ala muharabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kafiri ya taho da tarin sojoji masu yawa har suka sauka kusa da wani daji, yana kokarin tara kabilar Qaisawa dan ayaki manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana dasmin wa sharafin fi jusham, wannan kafiri yana da suna, ya shahara kuma yana da daraja tsakankanin su. Qala Abu Hadradin yace: fada'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa rajulaini min almuslimina, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kiraye ni da ni da wasu mazaje guda biyu cikin musulmai, yace fa qala, sai annabi yace da mu: ukhruju ila hadha ar-rajul hatta ta'tu minhu bi khabarin wa ilmi, ku fita zuwa ga wannan mutumin ku kawo min labarin sa, ku samu ilimi akan abin da yake shiri. فقدم إلينا شارفا أجفاء فحمل عليها أحد. Yace da muka tafi sai muka ga wannan mutum, kafin mu iso inda yake sai turo mana wata ajfa, wata tsohuwar mata, tsohuwa wata ke musinna harima ita ce ajfa ta taho akan doki ta tsokane mu fahumila alaiha ahaduna sai ko ɗaya cikin mu ya bita a guje da doki ya wato ya anshi wannan tsokar fa wallahi ma qamat bihi da'afan hatta da amhar rijalu min khalfi yace na ratse da Allah bata iya tsayawa ba da aka fara kare yaki kawai sai ga mazaje sun fito ta bayan ta cikin kafiran nan suna mata cover suna bata support bi aidihim hatta staqallat wa ma kadat suka tare hatta samu ta gudu da kyar wa qala sai yace mana ballighu ala hadhi to ku je ku bada labari cewa tsohuwa cikin mu mata iya yaki فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف سي muka fita tare da makamanmu da kibau da ainihin masu da takubba hatta idza ji'na qariban min al-hadiri ma aghrubi shams muka kama hanya zamu dawo sai da muka kusan mu iso gari shine al-hadir muka kusa isowa inda al-qariya take fakamanna fi nahiyati sai muka yi musu al-kamin shine suka buye kenan suka buye suka yi musu tarko yace wa amartu sahibayya sai na umarci abokan nawa fakamanna fi nahiyatin wa ukhra min hadhil qawm ni na buye ta nan su kuma suka buye ta ɗayan bangaren qultu lahum sai na ce musu idza sami'tu mani qad kabbartu wa shaddadtu min nahiyatil askari fakabbira wa shadda mai yace daga nan inda nake boye idan kuka ji na fito nayi kabbara nasu kwanu doki na nufi waɗannan kafiran to kuma ku kabbara kai ku biyo ni su uku ne fa suke yin wannan shirin yace fa wallahi inna kadhalika nantadhiru an nara ghirratan aw nara shay'an muna nan muna ta jira muna jira mu ga wata girra wato wani chance wata dama da za mu musu farmaki ko mu ga wani yanayi wa qad ghashiyana al-laylu haddare wa dhahaba fahmatu asha har wannan wato fatsifatsin al-isha fatsifatsin farkon dare din nan kafin sallar isha ya tafi yace daga nan kuma wa qad kana lahum ra'in suna da wani makiyayi da ke kiwon dabbobinsu wa qad saraha fi dhalika al-balad ya zo yana kiwo a wannan garin fa abqa alaihim to sai makara bai koma gida ba hatta ta khawwafu alaihi suka fara tsoron komai kama shi ne fa qama sahibuhum rifa'at ibn qais sai wancan shugaban nasu rifa'a sai ya ce sai miƙe fa akhadha sayfahu faj'alahu fi unqi ya rataye takobinsa wa qala yace wallahi la attabi anna athara ra'iyana hadha yace musu zan bi sawun wannan mai kiwo namu wallahi laqad asabahu sharrun aw tanusar shay'un ina tsoron kada ya zama wani abu ko wani bala'i ya same shi fa qala raf nafarun mimman ma'ahu sai wasu suka ce wallahi la tadhhabu nahnu nakfika suka ce ranka ya dade ba za ka bi shi ba mu za mu ji wa fa qala shi ko sai ce wallahi la yadhhabu illa ana yace a ni ne zan je qalu suka ce fa nahnu ma'aka wun zaka je zamu bi ka wa qala sai yace wallahi la yatba'uni minkum ahadu yace ya rantsa da Allah babu wanda zai bi shi wa kharaja hatta yamurra bi sai abu hadradin yace sai mutumin nan ya taho yana tafiya har ya wuce inda nake koye bai san ina nan ba falamma amkanani da ya bani kyakkyawan target naga ya wuce nafahtuhu bi sahamin sai ku na harbe shi da kibiya ya same shi a target fa wada'atu fi fuadi na soka kibiyan nan a kirjinsa fa wallahi ma takallama kina rantsi da Allah bai iya ihu ba ko ihu bai ba fa wasabtu alaihi fa hazzaztu ra'su nan da nan na danne shi na sare kanshi thumma shadadtu fi nahiyatil askari sannan sai na juya na bi inda waɗannan sojoji nasu suke wa kabbartu nayi kabbara wa shadda sahibayya fa kabbara abokan nan nawa dama abun da ga musun sun ji kabbara su ma sun fito kai da kabbara sai ko suka fito da kabbara fa wallahi ma kana illan illa naja'u mimman kana fi, yace wallahi ba abinda mutanen nan suka iya su kokarin tsira kawai, kowa sai ta kanshi, ga su da yawa amma sai riga sun furgita. Indaka indaka bi kulli ma qadar, kowa na cewa yitanan yitanan yita kanka, kowa na daukan abinda zai iya dauka. Alaihi min nisa'ihim wa abna'ihim, suka fara kora ƴaƴansu da matansu, wa ma khaffa ma'ahum min amwalihim, da abu mai saukin dauka na ƴaƴan na dukiya. Inda ka san gobara ta ci waje kawai, kowa na kokarin ya tsira da ranshi da abin da zai iya tsira da shi. Yace wastaqbalna iblan azimatan, sai muka samu wastaqalna iblan azimatan, muka samu tarin raƙuma masu yawa muka kora su, wa ganaman kathira, da awaki masu yawa. Faji'ina biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, kuma kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wajitu bi rasihi ahmiluhu ma'i, nazo da kan wannan Rifa'atu bin Qais ina dauke da shi. Fa atani min tilkal ibli 13 ba'iran fi sadaki, ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani raƙumi guda 13 wanda dama da su nake da su na zainabi a sadakin aure. Fa jama'atu ilayya ahli, da haka na tattara iyalina. Wa kuntu qad tazawwajtu imra'atan min qawmi, dama na yi aure. Fa asdaqtuha mi ati dirhami, na yanka mata sadaki 200. Fajitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, to da na yanka aka yanka sadakin ba da shi, sai na zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Asta'inuhu ala nikahi, ce taimaka min da biya sadaki. Fa qala annabi, yace wallahi ma illi ma u'inuka, ba inda abin da zan baka. Falabistu ayyaman, bayan wasu kwanaki. Summa zakara hadhihi sariya, sannan sai wannan al'amari ya faru, ma'ana sai da ya auren bai da kuɗi bai biya sadaki ba, aka samu aka tura shi wannan yakin, shine ya samu kuɗi bai biya sadaki. Ina fata mun gano. Faslun, mala ya ci ga wata gaba. Wa ba'atha sariyata ibnu wa ba'atha sariyatan ila idam, shine wadi al-himd kenan, hayyan da sunan garin kenan, wadi al-himd. Wa kana fihim abu qatada, a cikin wannan sariya din akwai babban sahabi abu qatada al-ansari radiyallahu anhu. Wa muhallim ibnu jassama, da wani sahabi mai wata kissa, shine wannan muhallim ibnu jassama. Fi nafarin min al-muslimina, a cikin wasu tawagan musulmai. Fa marra bihim amir ibn al-abbati al-ashja'i, sai wannan mutum mai suna Amir ibn al-Abbat al-Ashja'i radiyallahu anhu, sai wuce ta inda suke. Ala ka'udin, ya wuce akan wani ka'ud, shine wato kamar kace saurayin raƙumi, raƙumi mai lafiya da ƙarancin shekaru, shi suke ce maka'ud, ai al-fasil, wanda ba a daɗe da yaye shi ba daga uwarsa, amma an fara hawan shi, an fara ɗaura masa kaya. To idan a raƙumi da aka ce ka'ud, abinda yake nufi ke. Amma idan a mace ce aka ce ka'ud, to shine mata wanda suka daina haila, kamar da Allah yake cewa wal qawaid minan nisa'i allati la yarjuna nikaha, to ana cewa guda ɗaya qa'id, ba a sa ta'u, kamar da za a ce hamil da murda, to haka ake cewa qa'id, jam'in su sai a ce qawaid. To ana kuma jam'i na killa a ce ana kuma faɗa mufradin a ce kuma ka'ud, mace guda ɗaya. To irin wannan kalmar ce a nan, kaga kenan abin hawa ne, raƙumi ma'ahu. Wa mutayya'un lahu, da kuma burgani, jaka wanda suke saka guzurinsu na abinci da ruwa da sauransu. Wa ratabun min laban, da kuma wani lafiyayyen madara, wato fresh milk. Fa sallama alaihim bi tahiyyatil islam, da wannan mutum ya gansu sai ya ce musu assalamu alaikum wa rahmatullah. Fa amsaku an, sai suka ki amsawa. Wa hamala alaihi muhallim ibn jassama fa qatalahu li shay'in kana bainahu wa bainahu, dama akwai wata gaba da ke tsakanin su da muhallim tun a jahiliya. Kawai sai muhallim sai ya amfani da wannan dama, kawai sai ya kai mishi farmaki ya kashe shi. Wa akhadha ba'irahu wa mutayyi'ahu, ya dauke raqumin, ya dauke kayan abinci. Falamma qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, suka gogun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Akhbaruhu al-khabar, suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abin da ya faru. Fa nazala fihim al-qur'an, shi Allah ya saukar da alqur'ani fadan Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa'i ya ayyuhal ladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanim katira kadhalika kuntum min qablu famannallahu alaykum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah ya ce ya ku mu'minai idza darabtum fi sabilillahi, dan kun yi tafiya dan yin jihadi dan dan kalmar Allah, fatabayyanu duk abin da za ku yi ku bincike me za ku, ba garin ku bane, ba ku san mutanen garin ba, to ku bincika su waye mu'minai su waye kafirai, ina ake sai da abinci mai kyau, ina ake sai duk abin da za ka yi fatabayyanu. Wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina, kar ku sake mutum ya muku sallama kuma ku ce mishi ba mu'mini ba, in dai ya sallama to mu'mini ne, alamar imani shi. Tabtaguna aradal hayatid dunya, ku je ku yi haka dan wani abu na duniya, dan wata gaba da ke tsakaninka da wani sai ka ce mishi kafiri. Yace fa indallahi maghanimu kathira, Allah yana da ganimomi, arziki mai yawa da zai ba ku, ba irin arzikin can da kuka dauka da shubha ba. Kadhalika kuntum min qablu famanallahu alaikum, imma kuna ganin wani a cikin wata bata ko wani kafirci, to ai kuma da ku kasance a cikin haka, Allah ya muku baiwa, ya ba ku falalar imani. Fatabayyanu, Allah yace ina ƙara jin kunnan ku ya ku mirai, ku dinga fa bincike kafin ku yi hukunci. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, dan ku duk abin da kuke aikatawa to Allah mai bada labarin wannan abin ne wata rana. Falamma qadimu ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bidhalika, da suka bu a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce aqataltahu ba'da ma qala amantu billahi, yanzu nan ka kashe shi bayan ya faɗi kalmar nayi imani da Allah. Wannan hadisi yana nan a cikin Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal da wasu wurare da dama na littafin hadisi, wanda daga ciki akwai riwaya cikin Abu Dawud da Ibn Majah, za mu ci ƙarin magana game da ita, dake akwai nakara a cikin ta. Wannan shine abin da ya faru. Walamma kana amu Khaybara, yayin da shekarar Khaybara ta yi, haka ya saka anan amu Khaybar, amma wannan tashifi ne a cikin wato usul na nasira. Abin da yake tabbatar shine walamma kana amu Hunayn, na fata mun gane, jaa Uyaynah ibn Badr yatlubu bi dami Amir ibn al-Adbaq al-Ashja'i wa huwa sayyidu Qais, sai Uyaynah ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badr, ana danganta shi ne zuwa ga kakan shi al-Fazari, sai yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to yazo ne yana neman jinin wancan bawa da aka shi, wancan shugaban nasu da aka shi. Wa kana al-Aqra ibn Habis yaruddu an Muhallib, shi kuma Aqra ibn Habis shine kaman wato lauya wanda yake mai da zance a madadin Muhallib, wa huwa sayyidu Khindif, shine shugaban kabilar Khindif. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li qaumi Amir, sai annabi ya ce mutanen Amir, hal lakum an ta'khudhu al'ana minna 50 ba'iran wa 50 idha raja'na ila al-Madina, to tunda yanzu kisan akwai shubha, abin da ya kamata a yi shi ne a biya diya, kamar yadda Allah yake cewa man kutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yasrif ko fala yusrif, da ana karantawa ko fil qatl innahu kana mansura, wanda aka kashe shi da zalunci to mun baiwa waliyinsa ƙarfin iko. Fala yasrif fil qatl, idan kisasi za a yi to shine fala yasrif, kada yayi ta'annuti wajen zubar da jini, rabu da suke a jahiliya a kashe mutum daya sai sun kashe goma ko ɗari, to wannan israfi ne fil qatl. Ko kuma fala yusrif fil qatl, kada wato ya zama an yi asarar shi a kisa, an kashe shi ba a yi komai ba, shi wanda aka kashe din kenan. Fala yusrif, kada a ce an bari ba a yi komai ba, ko dai kisasi ko kuma wato biyan diya. Sai annabi ya ce musu ku yi haƙuri, yanzu mun ba ku raƙumi 50, domin wannan diya ce wacce take mughallaza, za mu ba da raƙumi 50 yanzu daga baya idan mun dawo Madina zamu ba ku rabu fa qala Uyaynah ibn Badr sai Uyaynah yace wallahi la adahu hatta udhika nisa'ahu min al-hurqati mithla ma azaqa nisa'i yace ni bana son diya so nake kai a kashe mishi wallahi ba zan kyale shi kamar yadda matan garumu wato matan wannan da aka kashe da ƴan uwan shi suka ji takeici da damuwa an kashe shi ina so shi ma matan shi su ji wannan takeici an kashe shi din me kisa ya san wannan cewa idan ka kashe mutum ba fa shi gare ka cuta ba ka cuta duk masoyan shi iyalan shi ƴaƴan shi masoyan shi waɗanda yake da dangantaka da su iyayen shi duka ka zalunce su gabakidaya domin ka raba su da masoyan su ta hanya kuma ta zalunci falam yazal bihi hatta radu biddiya ba a gushe ba akai tarokon shi har sai dai ya yadda zai an shi diya faja'u bi muhallam hatta yastaghfira lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai aka ji shi ko muhallim aka dauko shi aka ce yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema mishi gafara a wurin Allah falamma qama bayna yadayhi qala yayin da ya miƙe a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce allahumma la taghfir li muhallam وقالها ثلاثه شي يا الله كرك غفرت مشي wannan zalubin ya Allah kada gafarta mishi wannan zalubin ya Allah kada ka gafarta mai wannan zalubin faqama wa innahu layaltaqi dumu'ahu bi tarfi thawbi yamike yana kuka yana tara hawaye da ainihin wato hannunsa to wannan riwayar tana da rauni akwai wannan akwai nakara a cikin ta wannan ya saba wa abinda aka sani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na nima wa mutane mafita wai da ke cikin hadisin Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na kai na kawo ina roƙo Allah ya gafarta wa mun da yake sa Allah yace ba gafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yema shugaban munafikai sallah wato mai dan salul yace da na san cewa idan na ƙara wato nema mishi gafara sama da 70 din da Allah yace in ta salbu law 70 waratan laik sallallahu alaihi wasallam da na ƙara din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake so kowa ya tsira masu li'ani sun gaba li'ani ya annabi ya ce musu hal bainakuma min ta'irin ba wanda ya tuba a cikin ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na roki Allah idan nayi kushi na tsine wani Allah bai mishi da shi ya zama falala gare shi saboda laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufun rahim to baya ga kasancewar akwai wato matsala isnadin wannan kuma na kara ce matiya domin a isnadin akwai ziyad ibnu sa'd ibnu dumaira wanda ibnu hibban ne kadai ya kadaitu da amincewa da shi wanda kuma malamai suna da maganganu da tababa mai yawa akan amincewar da ibnu hibban yake yi da mutanen da ya kadaitu da amincewa da su cikin wanda suke majahilin wanda wannan abu sananne a cikin harka ta ilimi na hadisi idan ka sai malamai suka yi charab suka tafi wanda suka ce to lalle wannan ƙarin yana nuni zuwa ga nakara na fata mun gane wannan qala ibn ishaqa waza'a qawmuhu annahu istaghfara lahu ba'da dalika mutanen garin suna cewa ai daga baya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nema mishi gafara kuma ya tabbata to annabi ya faɗa ne cikin fushi daga baya kuma da fushin shi ya sauka sai abinda ake tsammani daga manzo mai rahama mai tausayi irin shi salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula qala ibn ishaqa wa haddathani salim abu nadri qala lam yaqbalu diyata hatta qama al aqra ibn habis fa khala bihi cewa ba sa an shi diya ba sai da al aqra ibn habis ya kebance da su akai ta tattaunawa fa qala yace musu ya ma'ashar qais haba qaisawa sa'alakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatilan tatrukunahu liyusliha bayna bihi bayna an-nas inda annabi yana roƙon ku game da wanda aka kashe ku yi hakuri dan asirmu ta tsakanin mutane fatamna'uhu iyyahu ba za ku yi hakuri ba afa amintum an yakdaba alaikum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa yakdaba Allahu alaikum bighadabi yanzu nan kun amuntu annabi ya fushi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fushi dan haka aw yal'anakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa yal'anakum Allahu bil'anati ko kuna so ne annabi ya fushi ya tsine muku albarka sai Allah ya amfani da wannan tsina ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tsine muku wallahi yace na rantsa muku da Allah la tuslimunahu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ku yarje wa manzon Allah la tuslimunahu
ku yarje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da yake nema aula atiyan nabi 50 min bani tamim kulluhum yashhaduna anna al-qatila ma salla qattu fa ubtilanna damu yace to wallahi ko ku yadda abin da annabi yace ko kuma zan je in gaito mutane 50 su zo su yi kasama zan gaito shedu na zir su zo su yi kasama su ce ai mutumin ma da ya sallama bai ma taba yin sallah ba kafiri ne shikenan jinin shi tafi a banza fa ubtilanna damu falamma qala zalika akhadhu diyya dai fa da aka sai suka ce to shikenan bari mu ashi diyya ba komai Allah ya isa mun gane irin wannan wato sai sai da zasu yi din wannan jama'a abin da zamu cire mafi muhimmanci a wajen nan shine wato girman muhimmancin jini na musulmi jama'a idan musulmi ya riga ya musulunta idan mutum ya riga ya musulunta jama'a jinin shi tsararre ne wanda kuma da ya zubar da jinin shi to ya daukar wa kanshi daukakkiya wanda shirka ce kawai ke gaba da ita wajen muni daga cikin mutanen da za su tabbata a wuta kamar yadda wasu soshi suke nunawa akwai wanda suke kisan kai baya ga mushrikai Allah subhanahu wataala zai azabtar da duk wanda ya kisan kai da zalunci azabtarwa mai tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama duk wanda ya kashe wani mutumin da aka kashe din zai tacimo wuyan wanda ya kashe shi zuwa shi gaban Allah ya ce ya Allah ka tambaye shi mene mushi ya kashe shi sa duk abin da za ka yi karka sake ka je lahira ana binka jinin wani karka sake saboda a tsare mutane daga kisa aka hana wasa da makami jama'a shari'a ta hana wasa da makami ka nuna wani wuka ko takobi ko mashi ko bindiga shari'a ta hana ka shigo masallaci da makami kamar kana dan sanda ko soja irin yadda suke din nan kawai sai mutum ya shigo ya aje wata katuwar bindiga tsakanin mutane a cikin sahu in taje ta tashi da kanta ba duk wannan an hana da shiga kasuwa da bindiga an hana da irin ka zo da wani abun hawa kai kamar za ka kada mutum duka bakin saboda kar a zo a samu wata wato matsala ko wani akasi ka je ka kashe shi saboda kuma wato kisa na daga cikin abin da ke haifar da matsananciyar gaba da fitina a cikin al'umma jama'a ka kalli tarihin jahiliya irin yadda aka zubar da jina ne akan kisa akwai yaƙe-yaƙen da sai da musulunci ya sanar su hunta su irin harbu gahiz wal ghabra irin harbul basus irin abin nan yawmul bu'ath na mutanen madina waɗannan duka musulunci ne fa da yazo Allah subhanahu wataala ya haɗe kan al'ummarsa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan masu gamanta da jina nan da suke bin juransu an kashe mutum ɗaya wani sai ya ce sai ya kashe 100 a madadinsa ai ta kisa ba ji ba gani gaba ta kullu don haka jama'a mu kiyayi wato zubar da jini kuma ya daga cikin alamun kusantowar ƙarshen duniya yawaita zubar da jini ba gaira ba sabat annabi yake cewa har ma za a wayi gari wanda aka kashe bai san laifin da yayi ba wanda ya kisan bai san laifin da aka yi masa ba ma'ana babu motive babu dalili da zai sa kashe mutum har a kai mutane suna kashe mazowansu miji ya kashe mata mata ta kashe miji ɗa ya kashe uba uba ya kashe ɗa makwabci ya kashe makwabci amini ya kashe amini yaro ya kashe mai gidan shi a kasuwa dan fashi ya kashe ogansu duka wannan yana faruwa jama'a makusantan junansu saboda fitina da bala'in da wato kisa yake jawo kisa kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu kisan da za a yi sai ya zama dan gidan Annabi Adam din can wato alai nabab ne Adam bin Haki sai ya zama yana da zunubin kisa saboda shine ya fara kawo wa dan al'umma dan adam tunanin cewa idan wani ya tare maka waje zaka iya gamawa da shi ba da ba a san haka ba sai dai kawai ka jira sai da Allah ya kashe kayan shi ko to shine ya fara kawo wannan tunanin cewa ashe idan kana jin haushin wani ko zaka iya bin dare ka je ka kashe shi shikenan a wuce wurin idan ka shi ya fara kawo wannan mummunan aikin jama'a shi yasa jama'a mu kiyaye jinin musulmi ka kiyaye jinin musulmi Allah ya sani faslun fi sariyati Abdullahi ibn Huzafata as-Sahm yace ga wata gaba game da sariya ta Abdullahi ibn Huzafa ibn Qais ibn Adi as-Sahmi wannan ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajiri akwai sabani game da ko ya ji badar ko bai ji ba amma dai sauran mashahidu duka ya ji su babban sahabi ne cikin komandoji to yana da wata sariya mai wani tarihi mai ban sha'awa da zamu rubuta
yanda insha Allah. Malam yace sabata fi sayyini ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim min hadis Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas qala nazala qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da fadin sa cikin sura Nisa'i ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum ta sauka ne akan Abdullahi dan Huzafa ko shi ko wani sa wato ko shi ko Alqama ibn Mujarriz al-Ansari ɗaya daga cikin biyu shine komandan da yaje da mutane ya samu wani mummunan tunani ko wata fahimta cewa tunda Annabi ya ce a mai da'a to dole a mai da'a akan komai ya ga dama yace su shiga wutar da na ba ta mutuna kisa to Allah ya sauka da wannan aya fi Abdullahi ibn Huzafa as-Sahmi ba asahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi sariyati a shekara ta bakwai a cikin watan Rabiul Akhir Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika shi cikin wata sariya Bukhari ya fitar da wannan labari a cikin kitabut tafsir cikin tafsir suratul nisa'i babu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum ya kuma kitabul imara babu wujubi ta'ati al-umara'i fi ghairi ma'asir babun da ke bayani akan wajibcin da'a ga shugabanni amma ba akan saban Allah idan shugabanni suka umarni saban Allah ba za a yi musu da'a ba wannan shine istisna'i da dukkanin hadisan suka yi waɗanda kuma ba su yi ba to dole ne a dauko waɗancan a saka su ba a da'a ga kowa akan saban Allah kudaka cewa ku shiga wuta kaga umarni ne da mene da suicide kashe kai saban Allah ne wala katulu anfusakum illa kana bikum rahima kaga in wani shugaba yace kar ayi sallah kar ayi azumi a sha giya ayi zina ayi caca ayi kisan kai ayi luwadi duk waɗannan sako ne to duk shugaban da yace ayi su ba za a mai da'a na fata mun gane wannan malam yace wa sabata fi sayyidi aidan min hadis al-amashi an sa'id ibn ubaida wannan sa'ad ne ibn ubaida ba sa'id ba an abi abdurrahman sulami an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala ista'mala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-ansari ala sariyati to mu kiyaye wannan riwayar daban shi amma malam ya cakuɗa su domin wannan cewa da aka yi rajulan min al-ansari kaga kenan nasi ne akan ba abdullahi dan muzafa bane domin shi ba ansari bane shine na faɗa mana shine Alqama ibn Mujazzir al-Ansari shi ma ya samu irin wannan matsala to da ka sai a ce kissar ta mai mai tike nan ga mutane daban-daban malam yace an aiki wani mutum cikin mutanen Ansaru ala sariyatin ba'athahum wa amarahum an yasma'u lahu wa yuti'u Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci cewa duk abin da shugaban ku yace ku yi shi za ku yi kuma sabiyya kuma sada'a qala yace fa aqdabuhu fi shay'in to sai suka fusata shi abin ka da dan adam yace ai wani abu sai aka dan samu nawa ko ba a yadda yake so ba sai ya fushi yace ba dai an ce ku mun da'a ba fa qala ijma'u li hadaban yace ku je ku tattaro min kirare da itatuwa da gungumai fa jama'u sai aka tattaro kirare fa qala auqidu naran yace a gwalala wuta fa auqadu aka gwalala wuta thumma qala sai yace alam ya'murukum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tasma'u li wa tuti'u ba annabi yace duk abin da na faɗa ku yi ba duk abin da nace ayi shi za a yi qalu bala suka ce kware ku qala fadkhulu ha to ku shiga wutan nan ku shiga wuta qala fa nazara ba'dhum ila ba'dhin sai suka fara kallon junan su wa qalu suka ce innama fararna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min annabi mu fa mun je mun musulunta ne mun manzo Allah saboda tsaron wuta fa sakana ghadabuhu sai ya fushin shi ya kwanta wa tufi'atin nar aka kashe wutar falamma qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zakaru zalika lahu da aka je Madina suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru fa kana sai annabi ya ce law dakaluha ma kharaju minha da sun shiga wutar nan da za su yi sabgarce ne kawai zuwa wuta inna maqaatu fil ma'rufi kadai ana bin shugabanni ne da malamai da iyaye da mazaje da duk wanda aka ce a mushi da'a to ana bin shi ne a bisa abin da yake sananne a addini ko mu'amala wa hadha huwa abdullahi ibn huzafa as-sahmi to kaji magana da malamin din yayi da ya samu wahami kafarallahu lahu da yace wannan shine abdullahi dan huzafata as-sahmi domin kuwa ba shi bane saboda ya zo sarahatan a cikin riwayar al-imamu ahmad da ibn majah ta hanyar abu sa'id al-khudri cewa
ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alqamata ibnu mujazzizin ko mujazzirin ala ba'afin ana fihim hatta intahaina ila ra'si ghazatin inji abu sa'id al-khudri yace ni ina cikin su ya bada wannan labarin cewa ga abin da ya faru kaza 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 sannan kuma idan ambata kuma saboda shi abdullahi dan muzafa sahabi ne dan makka ba ba ansari bane wannan kuma mun ji karar an ce ansari da aka kissar a bisa zance mafi rinjaye shine ta maimaitu ne ta faru da wancan komanda la dan huzafa kuma ta faru da ainihin alqama kowannen su ya aiwatar da abun ta sura guda daya to dama kuma wannan dabi'a ce ga duk wanda aka bashi shugabanci yana iya samun ta yanzu ko da yara ne aka bar su a aji aka ce mu ta kula da su zaka iya ganin sai ya fara cin zani ya ga cewa yanzu ya samu wata abin nan wata professional power da zai abin da ya ga dama ko a gida ne in akwai babba a gida first born ko wane ne aka ce ka rinka kula da yaran nan sai ka ga yana da mai zalunci kai ko a tashan mota ne aka ce ga kabiru mai sunan su yan kamasho din a ce shine shugaban su ba mamaki giyan mulki ta kwashe shi ko abin da yake ce ma giyan mulki ta kwashi mutum sai ya wani abin da bai kamata to irin wannan ne ya faru da su almuhimmu dai ba a yi ma shugaba da'a akan sabon Allah amma sauran umarnin da shugaba zai yi to za a mai da'a koda ya saba wa ra'ayin ku ne ba sabon Allah bane don malamai suna cewa hukumul hakimi yarfa'ul khilaf idan abu na sabani ne wannan gani ya kamata ai kaza kaza ya kamata idan shugaba da ke wurin yace ga abin da za a yi shikenan sai a hakura duka ai inde ba sabon Allah bane kuma za a ci mutuncin shi ko a soke shi ba za a yi bidibin nafsi amma idan sabon Allah ne za a ci mishi a'a kaza da kai umarni da shi sabon Allah ne dan haka ba za a ba idan ko mutun ya bi to ba uzuri bane kaza annabi ya ce za su wuce gidan wuta kai tsaye Allah ya tsare mu fa in kila falau dakhaluha ta'atan lillahi wa rasulihi fi dhalli in aka ce to ai inda sun shiga zai kasance kenan sun shiga bisa tsammanin su suna da'a ne ga Allah da manzonsa fakanu muta'awwilina mukhti'ina sai zama tawili suka yi kuma sun yi kuskure fa kaifa yukhalladuna fiha ya za a ce su tabbata a wuta kila sai a bada amsa a ce lamma kana ilqa'u nufusihim fin nari ma'asiyatan yakununa biha qatili anfusihim kasancewa abinda suka yi na shigar da kansu wuta saban Allah ne zai zama kenan sun kashe kansu fahammu bil mubadarati ilaiha min ghairi shahadin min sai zama sun aiwatar da kashe kansu ba tare da sun yi kokarin su fahimci me ya kamata su da kai idan wani shugaba ya ce ai wani abu kace to a mu ba ruwan mu ai tunda dai shi ya ce ai bari mu yi kawai ba ruwan mu idan zunubi ne za ku shiga cikin zunubi lazin ko a dokar duniya wannan haka wani ya ce maka kashawa ne to ai ni ba ruwa na cewa kai kashe shi sai ka kashe shi wannan zai zama defense gare ka bai zama defense kun wani ya ce ma ruwa ne kamari shi aka zo aka kwashe ka gaban yan sanda kai ne asalin ma mai ne dan yanzu akwai laifin mari da laifin wauta kuma da kai cewa kai duk abin da aka ce kai kake ko baka tunani to haka da yace su shiga wuta inda sun shiga zai zama sun yi aiki na wauta ba su tunani ba sun kuma aikata babban zunubi shine kashe kai hal huwa qa'atun wa qurba su tsaya su gani shin cewa ne su shiga wuta da'a ce gare shi kuma neman kusanci ne ga Allah au ma'asiya ko saban Allah ne kanu muqdimina ala ma huwa muharramun alayhi sai zama da sun shiga wutar to sun tinkari aikata abin da yake haramun ne su aikata shi wala yasughu ta'atu waliyil amri fi kuma bai halatta yi wa shugaba da'a akan abin da yake saban Allah ne li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq dan ku babu biyayya ga wani abin halitta yayin da ya umarni a saba wa Allah da ya halitta fa kana ta'atu man amarahum bi dukhulin nari ma'asiyatan lillahi wa rasuli sai da wannan da'a da zasu yi wa wannan bawan Allah to da'a ce a cikin saba wa Allah su shiga wuta da'a ce a cikin saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana hadhihi ta'a hiya sababul uquba sai da wannan da'a da suka yi ita ce dalilin da Allah ya saka su a wuta da annaha nafsul ma'asiya domin ita kanta biyayya din akan saba Allah ita ma saba Allah ne falau da khaduha da sun shiga lakanu usatan
da sun zama masu sabo lillahi wa rasulihi ga Allah subhanahu wata'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa in kanu muti'ina li waliyil amri koda suna da'a ga shugaban su da haka mutane su san wannan da al'umma gabaki ɗayan su da ƴaƴa da matan aure da dalibai dama wannan su ne jinsin mutane hudu da shari'a ta ce a girmama su ayi musu da'a shugaba malami iyaye mazajen aure duk waɗannan nasoshi su zo akan yi musu da'a da biyayya ga wanda ke karkashin shugabancinsu to haka kuma duk wani wanda ke wakiltar waɗannan kamar limamin masallaci kaga yana wakiltar shugaba ne da ya dace kamar alƙali yana wakiltar shugaba da ya dace kamar shugaban ƴan sanda haka kamar wato wani wanda mijinki ya ce ki karɓi saƙo a gunshi kamar ce ya bar kanin shi ya kula da ki ko mahaifiyarsa ko makamancin haka haka kanin uba tunda shi ma matsayin uba yake su ma duk suna cikin rama biyayya to haka monitor da malamin ku ya dada muku a aji shi ma za ku mishi biyayya saboda malamin ku ne da ya saka shi ina fata mun gane to duk waɗannan da ake musu biyayya ana musu biyayya ne dama a ƙarƙashin biyayya Allah ba ƙarƙashin saban Allah ba yace falam tadfa ta'atuhum li walil amri ma'asiyatuhum lillahi wa rasulihi sa'ad da aka ce su yi wa Allah kar su bari ta ja su zuwa ga sabawa Allah da manzansa wajen da'a ga shugaba li'annahum qad alim anna man qatala nafsahu fa huwa mustahiqu lil wa'i domin su sani cewa wanda ya kashe kanshi ba ya cancanci azaba wallahu qad nahahum an qatli anfusih kuma Allah ya hana falaysa lahum an yaqdimu ala hadha an-nahy fidaka bai halasta mutum ya tunkari aikata wannan abin da aka hana da'atan liman tajibu da'atuhu la tajibu da'atuhu illa bil ma'ruf da tunanin wai yana da'a ga wanda shi ba a da'a gare shi sai ga abin da ya tabbata a shari'a fa idza kana hadha hukmu man aba nafsuhu da'atan li waliyil amri fa kaifa man azaba musliman la yajuzu ta'zibuhu da'atan li waliyil amri dan ya zama kai ka kashe kanka zunubi ne koda wani ya maka umarni akan haka matsayin shi na shugaba to ina kuma ga wanda wani zai sa ka shugaba ya sa ka kashe wani da zalunci ko a sa ku kama wani ku ta dukan shi da zalunci wani limami ko wani gwamna ko wani shugaba ya sa wasu na ƙasa da shi su samu wani su mai dukan tsaya da zalunci to wannan ya fi zama mummunan aiki domin in kai wa kanka zunubin kanka ne kawai a kanka amma yanzu ka zalunci wani da umarnin wani to kaga zunubi uku ne zunubin aikata wannan saɓon Allah ɗin ta fuskar wato ƙin yin biyayya ga Allah da biyayya ga wani Allah a saɓo zunubin wato tarayya da kuka yi da shi wancan ne saka a cikin zunubin wannan aikin da zunubin zalunta wani bawan Allah da haka zunubi ne wani kan wani ya ce yaya za ka yi da zunubin wato wanda ya azabtar da wani bawan Allah dan da'a ga shugaba shi za a nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin ɗan wutan da bai gani ba akwai mutanen da za su dinga yawo da bulalu ana sa suna zalunta mutane da umarnin shugabanni kamar yadda ke cikin sahih muslim wa aidan fa idza kana sahabatul mazkuruna law dakhaluha lama kharaju minha yanzu waɗannan sahabbai ne sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun gan shi sun zauna da shi amma annabi ya ce da sun shiga wuta da wannan shugaba ya ce su shiga da daga can za su zarce jahannama ba za su fita ba ma qasdihim ta'atallahi wa rasulihi bidhalika ad-dukhul tare da cewa idan sun shiga za su shiga ne da nufin yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a fa kaifa biman hamalahu ala ma la yajuzu min ta'ati ar-ragbatu war-rahbatu ad-dunyawiyya to ina wanda ya zama zaluncin da zai wa wani yayi ne kawai dan kwadayin abun duniya kwadayin abin da ke gun shugaban da tsoron kada shugaban ya zalunce shi ma wani komanda ko wani shugaban ƴan sanda ko wani wanda zai zo a sashi a ce ku je ku zalunci wani sai zama zaluncin da za su yi su yanzu ba sa biyayya ga wannan shugaban dan neman lahira kaga su waɗancan da su yi biyayya ga wannan shugaban su mishi biyayya ne da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ko na suna ma shugaba biyayya ne kawai dan abin da zai ba su dan in ba su yi ba su ma za su shiga cikin wani halin kakanuka yi a hannunsa irin yadda wato shugabanni suke ma mabiyansu su sa su cutar da wasu a ce ku je ku yi kaza a je a daki wani a je a dauko ƴan sanda ko sojoji ko su bugi mutum ko su rusa gidan shi ko su kwace dukiyar sa irin wannan zaluncin ya kake tun zasu yi dashi wa idza kana haula ila dakhulha lama kharaju minha yace to idan kuma waɗannan in suka shiga ba za su samu fitowa ba ma a kaunihin qasadu qa'atal amiri duk da yake fa sun nufaci wato da'a ga shugaba wa zannu anna zalika da'atun lillahi wa rasuli a tsammanin su hakan da'a ce ga Allah da'a ce ga manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa kaifa biman dakhalaha min ha'ula'il mulabbisina ikhwanish shayatin ina kuma ga wanda ya shiga wuta cikin waɗannan ƴan rufa'ido ƴan uwan shedan wa auhamul juhala anna zalika mirasun min ibrahim al-khalil waɗanda suke ganin cewa haka da suke yi suna gadan annabi ibrahim ne alayhi salam da Allah ya ce kul ya naru kuni barran wa salamun ala ibrahim annabi ibrahim kamar da aka sani ya shiga wuta an wurga shi cikin wuta bata kona shi ba Allah ya maida ita sanyi da aminci gare shi to akwai wasu ƴan dariƙa da aka yi zamanin Ibn Taymiyya sune ƴan dariƙar rufa'iyya wanda daga cikin abin da suke yi na yaudara shine suna shiga wuta kuma bata kona su zamu ga mujallar labarin insha Allah suna shiga wuta bata kona su da aka jahilai su ta musu sadaka suna musu biyayya to shine yake mana ishara zuwa gare su anan wa auhamul juhala suke nuna wa jahilai anna zalika mirasu ibrahim al-khalil wa anna an-nara qad tasiru alaihim bardan wa salama cewa su ma wuta tana yin sanyi da aminci gare su suna da'awoyi iri daban-daban daga ciki akwai wannan da'awar cewa wuta tana musu sanyi ba ta kona su sannan guba in sun sha guba ba ta tasiri gare su sannan kuma Allah ya lausasa musu karfi wa alanna lahul hadid na annabi Sulaiman ne ko wani Dauda eh na annabi Dauda shine baban ko yawa to shi annabi Dauda kamar da aka sani Allah ya wa alanna lahul hadid an ce yana jujjuya karfe kamar da zaka dinga juya zare kai tela ko mai dinkin hannu haka yake zai dauko shi daga cikin wuta ya labbaba shi ya sarar shi daga sama da suna yin alkaki to sai su ma suna wannan tsafin suna yin tsafi suna yin wannan abu suna taba wuta suna taba karfe suna jan shi ya sarar su sannan kuma da ikhda'ul jinni cewa shedanin aljannu suna musu biyayya to waɗannan ƴan bid'a Ibn Taymiyya yayi rigima da su ba ya kankanuwa ba labarin yana nan a cikin majmul fatawa mujallaji na 11 ina ganin za mu bukatu ta irewa ga karanta wani sashi na wannan labarin a darasi mai zuwa insha Allah dan yayi kama da irin abin da ke faruwa a zamanin nan iri ɗaya da irin wannan abin da aka yi a Kano jama'a na titsiye din nan Ibn Taymiyya ina jin ba na manta ba shekara ta 705 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin wani sarki Muhammad Qalawun aka yi wannan titsiyar kuma shi ma da umarnin sarki aka yi kuma shi ma kafin a zo haka su waɗannan ƴan ɗariƙa suka yi ta barazana suna cika baki cewa za a gani suka haɗa baki da wasu aka ce to a zo kawai a ƙure Ibn Taymiyya a yau asirin shi zai tonu ga baki ɗaya yadda ka gare irin wannan salam wato cika baki da ganin cewa an isa bid'a ta tumbatsa za a yi maganin alusunna haka aka yi Ibn Taymiyya da kan shi yake ba da labarin abubuwan da ya faru da irin yadda ya ƙure su to shine zaka ji abinda malamin malaya sha ba da labari sai ya ce ba zai faɗa abin ba Ibn Taymiyya ya ce ya yarda shi da su shiga wutan yace sai da ya kwana yana addu'a yana roƙon Allah ya ba shi nasara Allah ya taimake shi akan kare sunna ce ƙarshe ya istikhara sannan ya fito cewa in aka ce ya shiga wutar zai shiga shi da su amma da sharadi za a tafasa ruwa za a saka wani sabulu na musamman a cikin ruwan wanda yake wanke maiƙo sannan su yi wanka a musu wanka a gaban mutane sannan sai a shiga wutar saboda suna haɗa wani sinadari ne na asiri da kitsan kwaɗo da ɓawon lemun tsani da sauran sinadarai ne ba zan fara kawai ne zai gwada ya zai mutu ba ruwa na ya zai ƙone sharifi na ƙarya ko to wannan suke haɗawa sai su mulke jikinsu sai su shiga wuta lafiya lau sai su dinga yin irin na abin nan yan bori ba bule su dinga hura wuta a cikin su ba ta musu komai ibn tamiya ce to a wanke jiki sannan sai a shiga sai suka kiyarda suka ce za su tuba in Allah ya so za mu zo da nuskar abin nan nuska ta labarin za mu ɗauko shi daga majmu'ul fatawa mujallaji na 11 ne ba na manta wanda yake da majmu'ul fatawa ya je duba wannan zai gani tsakiyar shi ba zan iya tuna shafin bid'at ba amma dai labari ne ibn tamiya yake bayarwa game da ɗan ɗariƙar rufa'iyya to wannan ne yake mana ishara haka ne ibn kathir ma ya ba da labarin a cikin bidayatu wan nihaya tashi a cikin ƙarshe-ƙarshen bidayatu wan nihaya shi ma ya ba da wannan labarin shi ne nan ibn kathir ibn al-qayyim yake mana ishara zuwa ga wannan abin da ya faru to abinka kuma da yawan jahilai jahilai duk sun yarda da su cewa ai sharifai ne suna wa mutane jama'a muguwar ƙarya ba ta kai mu saboda yaudara suna zuwa makabarta su tona kabari a je a kwantar da mutum da ran shi sai a je a dauko wani alhaji ko wani sarki mai kuɗi a zo da shi a ce yazo zai magana da na kabari sai a zo a kira na kabarin ya amsa ya bada maganganu ya ce to ayi kaza ayi kaza ayi kaza to akwai wani komanda da yake neman wani babban mukari sai aka nemi a mishi wannan yaudara aka ce ai mutum ma na kabarin zai fito zai mishi magana to na kabarin ya fito ya canza kama an sa mishi fata akuya da menene haka kai da kasan dai zombi a cikin manganin da yayi sai ba wannan komandan haushi komandan kawai sai ya fusata wajen fadan kudin da za a bayar tunda sun ce mishi wannan mutumin wali ne kuma ya san gaibu da haka suna da agent da suke aikawa mata suna shiga gidajen mutane su gano sirrinsu sai su gaya ma ogan sai ya gaya muku cewa gidanka akwai kaza akwai kaza akwai kaza suka ce ka gani yana da mukashafa ba tunda ana yin wannan yaudarar jama'a kawai yanzu ne aka canza ta zama online to wannan komandan sai aka ce to za ka biya dirhami kaza to sai ya ga shi kuma bai da wannan kuɗin a cikin taskar shi kawai sai ya ce wannan rainin hankali ne kai ba an ce ka san gaibu ba ya akai baka sa abin da ke shi za ka samu wannan farashin mai tsada ai ka san kuɗin ba su kaya ka ba akan haka kawai ya fasa ya caci mai wannan gawar ƙarya kawai a shi sai ga mutum ne lafiyar shi yana cikin tarihin jama'a to tunda ana irin waɗannan yaudarorin da ake yi ba a bushe ba ana yi kuma duk wanda kaga an mishi dama shi ma mutum ne mai son banza sai a yaudare ka ɗan siyasa ne kai ko menene mukami na sarauta ko na mulkin soja ko na mulkin farar hula ko wani darakto kake nema ko a baka rijistar a wata hukuma ka je mai yaudara shi ta yaudaranka su raba ka da imaninka su raba ka da kuɗinka kuma ba dole ba ne ka samu kuma ko ka samu ba za ka ji daɗin shi domin za su ci gaba da zuwa suna ansan kuɗinka da imaninka haka gaba insha Allah za mu tadaruki zuwa ga mas'alar idan mun zo ni karatu insha Allah in ba na manta bari mu samu wurin kwana yace wa annan nar qad tasiru alaihim bardan wa salaman kama sarat ala ibrahima suna cewa wuta tana musu sanyi da ni'ima kamar cewa ibrahim wa khiyaru haula'i malbusun alaihi yadhunnu annahu dakhalaha bihalin rahmaniyya zababban cikin su wato masu kirkin cikin su masu kikkiawan tunani a cikin su an musu ilbasi ne an lillade musu an musu wato abin nan shigo ba zurfi sai su dauka wata rahama ce ta Allah suke samu su shiga cikin wuta din wa inna ma dakhalaha bi halin shaytaniyya suna shiga ne da hali na wani shedan a dai cikin wannan kissa ne labarin wanda yake da gunki jama'a wanda kullu yake ba gunki abinci har sarki yake cewa shi ba wannan gunki sarkin ta tarar shi ba gunkin nan kullun sai ya ci abinci kuma ya fara gajiya da shi malamin ya ce mishi ƙarya ne ba wani gunki da shike cin abinci yace to shi a kulle shi a ɗakin gunkin ya kwana a ɗakin gunki yace zaka mutu yace ba komai a kulle shi a ɗakin aka aje abincin ranar abincin ba a ci ba ya kwana yana tilawa sai aka ga irin kimiyya sai ce abin da ke faruwa shine gumakan nan suna da shedanan aljannu da ke wakiltar su to shedanan aljannu shike zuwa ya ci abinci a madarki tun gunkin dai ya kara halakar da mutane haka wani za a shigar da shi yana tsammanin da gaske ne ya shiga amma ba duhu ne aka mishi rufa'ido fa idza kana la ya'lamu dhalika in bai san wannan ba huwa malbusun alayhi an cuce shi ne wa in kana ya'lamu bihi in ya sani fa huwa mulabbisun 'ala an-nas to shine ke cutan mutane yuhimuhum annahu min awliya'ir rahmani yana so yana mutane wai shi wali ne alalin ba wali bane fasiki ne huwa min awliya'ish shaitan alalin wali ne na shaitan وأكثرهم يدخلها بحال بهتاني وتحيل إنساني da damu suna shiga wannan mutane da ƙarya da hila da dabara da makirci wa hum fi dukhuliha fi dunya thalathatu asnafin din mai shiga cikin wuta sharifi na ƙarya to iri uku ne malbusun alaihi jahili wanda aka tuce shi wa mulabbisun da wanda yake shine sheidanin ke fitar da mutane wa mutahayyirin da kuma dan gamfara dan yaudara mai fa'ido wa narul akhirati أشد عذابا وأبقى أما دمي هكا يسني شوى وتلا هرا تاخذ أنا من عذابا كما تاخذ الزوى في هذه الدنيا زام صلى الله عليه وسلم الله يكون مدرس إن شاء الله زام زوم تشغبا سميري مدن فدوسو رؤوس نوى ننكسا تونا القضية إن شاء الله لكس كم زوم فتوان ابن تيمية فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله. نعم.